لولا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wa muslimici gaba da karatun da muke ciki wannan littafin mai albarka riyadus salihin min kalamis sayyid al mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadi istanna bi sunnati ila midi kamu man ce yau muna 16 ga watan zulhijja hijra manzala sallallahu alaihi wasallam na da 2443 wanda ya daidai da 14 ga watan 7 miladiya na da 2022 sati da ya gabata har yanzu muna cikin babul birr walidain wa silatul arham sati da ya gabata mun tsaya akan hadisin Zainab Thaqafiyya imrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma idan ban mance ba kalkashin hadisi na 330 alaikum assalam wa rahmatullahi wa sallam azalahi alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah azalahi mashallah wa mashallah za mu tashi kenan akan hadisin Abi Sufyan Saqab bin Harb qala al muallif rahimahullah wa an Abi Sufyan Saqab bin Harb fi hadithihi al tawil fi qissati Hiraqal an samu wannan hadisi daga Abu Sufyan Saqab bin Harb wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi a cikin hadisin shi mai tsawo fi qissati Hiraqal a qissan nan ta Hiraqal anna Hiraqala qala li Abi Sufyan Hiraqal ya ce wa Abu Sufyan fa madha ya'murukum bi menene yake umarnin ku da shi annabi sallallahu alaihi wasallama iya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yani annabi sallallahu alaihi wasallam qala qultu sinati yaqulu ibudu llaha wahda wa la tushriku bihi shay'a abinda yake mana galgadi da shi iya cewa ku bautawa Allah madaukake shi kadai kada ku hada bautar shi da wani ko wane ne ko mun girman shi ko mun matsayin shi kada ku hada bautar Allah da shi wa turku ma yaqulu aba'ukum ku bar abiban da mahaifanku suke fadi na ayi riko da gumaka da al'ada abinda aka samu da mahaifa ko da ba gaskiya bane wannan ku yi watsi da shi wa ya'muruna bis salati ce manzo sallallahu alaihi wasallama na umarnin mu da mu tsaya da sallah wasad wa sidiq idan za mu yi fada mu fadi gaskiya ko da dai afsa kawo nan mu ne wal afafa yana umarnin mu kame kai daga zina daga zubda mutunci wasilla wasila anan ne imam ne ya kawo wannan hadisi wasilati da sadar da zumunta muttafaqun alayhi wa hadith imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi qala wa nabi dhar radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu dhar jundub bin junada wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah wanda sai da ya Allah da mun ce su kara tabbata gare shi na cewa innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha alqirat kusani cewa Allah zai ba ku nasara ku bude wata ƙasa wadda ake ambatar da qirati a cikin shi kuma wani yanki ne na au na kudi cikin wata ruwaya ta zo qala wa fi ruwayatin sataftahuna misr da sannu za ku bude Misra. Idan wacce ruwaya sai ta zamanto wannan gari ya zo Mubham, ardan wace wata ƙasa. A wannan ruwaya kuma sai karara wannan ƙasa sunan ƙasa ya fito ita ce Misra. Wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat. Ita ce ƙasa wadda suke sanyawa sunan ma'auninsu na kudi qirat. Fastausu bi ahliha khaira. Idan kun tashi kuwa ma'abuta wannan ƙasa alkhairi, ku yi riko da alkhairi, ku aikata musu alkhairi. Fa inna lahum zimmatun zimmatan wa rahman, domin suna da alwashi ko alkawali amana, wa rahman suna da kuma zumunta tsakanin. قال العلماء معلمي سكتي ورحمة وفي رواية فإن فإذا افتفتموها فأحسنوا إلى أهلها إذن كنبوئتا كنسا مجن نصر فأحسنوا إلى أهلها توكوتا تايزوا أموان ننكسا مابوتوان ننكسا fa inna lahum zimmatun wa rahima, domin suna da zimma alqawli ko nawi amana wa rahiman kuma suna da zumunta. Aw qala zimmatan wa sihran, wata ruwaya ko kuma shawrawi yayi shakku tayi zimma ko kuma da sihran yasa ya fadi ko kuma rahiman ya fadi. رواه مسلم امام مسلم افتدى عن حديث. قال العلماء معلمي سكتي الرحم التي لهم كون هاجر ام سليمان منهم كسانچوا زمنتد da take tsakanin ku da su shine lokacin da ya zamanto Hajara wa Isma'il alayhi salam daga wannan ƙasa ce ta Misra. Wa sihiru, kuma kasancewarsu suraku surakai ne kaunu Maryatu Ummu Ibrahim, Maryatu al-Qibtiyya wa Ibrahim nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minhum, Allah ita ma daga gare su. Mun gane ku, to sai zaman tuna akwai amana sannan kuma akwai surukuntaka ko kuma zumunci. Wa Nabi Huraira radiyallahu anhu kala, an samu wani hadisi daga Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi, kala yace lamma nazalat hadhihi al-ayatu, lokacin da wannan aya ta sabta, wa anzir ashirataka al-aqrabin, Allah ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wasallam da ya galgadi dangin shi na kusa. Da'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Quraysh, manzon sallallahu alaihi wasallam ya kirayi Quraysh, fajtama'u fa'amma wa khassa, Quraishawa suka tattaru wajen manzon sallallahu alaihi wasallam, ya hade magana wadda ta shahi kowa da kowa, sannan kuma ya keɓance wasu daga cikin Qurayshawa, ya ambace su da suna ko kuma ya ambace su da baton shine kabila ko kuma gida mai girma, ɗiyan wane da ɗiyan wane. Yace ya bani Ka'b bin Lu'ay, ya ku ɗiyan Ka'b ɗan Lu'ay, ɗaya daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, anqidhu anfusakum minan nar, ku tsame kawunanku daga shiga wuta. Ya bani Murra bin Ka'b, ya kudiyar Murra dan Ka'b, shi ma wannan ɗaya daga kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, anqidhu anfusakum minan nar, ku tsame kawunanku daga wuta, ku kiyaye kawunanku daga shiga wuta. Ya bani Abdul Munafin, ya kudiyar Abdul Munaf, shi ma kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, anqidhu anfusakum minan nar, ku tsame kawunanku daga wuta. ya bani hashim ya kudiyar hashim anqidhu anfusakum minan nar ku kame kawunan ku daga shiga wuta ya bani abdul muttalib ya kudiyar abdul muttalib an zo dangi na kusa anqidhu anfusakum minan nar ku kame kawunan ku daga shiga wuta daga karshe manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya fatima ya ke fatima anqidhi nafsaki minan nar wata riwaya ta zo anqidhi ya fatima binti muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa salini min mali ma shiki ki roke ni daga dukiyata abinda kike so nan yace anqidhi nafsaki minan nar ki kame ki kange ki tsame kanki daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah shay'a nan sai game gaba daya bayan ya kira gaba daya game yace ku sani fa ni fa ba zan iya kare ku daga wani al'amarin Allah ba zan hana Allah madaukaki ya azabtar da ku ba idan buku bautawa Allah ba kamar yanda ya umarni buku kadaitar da shi da bauta ba nan sai muka gane anan dangantakan mai dangantaka da wani annabi ko wani shehu ko wani malami ko wani mutum daban wannan dangantaka bata hana wa Allah madaukaki ya azabtar da wanda yayi watsi da hanyar shi abun lura anan aiki ba dangantaka ba mun ga dan annabi Nuhu alaihi salam ya halaka ku dani na annabi amma ya halaka saboda ya fandarewa Allah madaukaki shi yasa wani hadisi ne zo manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasab dukkan wanda aikin shi jinkirtar da shi ya maida shi baya to ho dangantaka shi bata gaugauta shi zuwa shi aljanna da karshe manzala sallallahu alaihi wasallam yace ghaira anna lakum rahiman sa'bulluha bi bilaliha sai dai kawai kuna da dangantaka wanda zan jikata da ruwanta kenan zan sadar da ita da ruwanta rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi malam yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam bi bilaliha huwa bi fathil ba'i athaniya wa kasriha ko kace bi balaliha ko bi bilaliha ko kawa ba ta biyu fataha ko kawa ba ta biyu kasra wal bilalu al ma'u bilal kina ana nahi ruwa wa ma'na al hadith ma'na wannan gaba sa asiluha zan sadar da wannan zumunta ko da dai kafirai ne suna da haƙƙi in sadar da zumuntar wannan sai dai tsakani na da su babu soyayya in gane ko akwai bambancin ka sadar da zumunta ta kafiri kuma da soyayya wannan sadar da zumuntar da zaka yi ba kana nihin ba masoyinka ne domin masoyin mu'mini mu'mini ne ba kafiri ba shabbaha qati'ataha bil hararati tutfa'u bin ma'i zala sallallahu alaihi wasallam ya kamantar da yanke zumunta kamar abu ne wuta ce wanda kuma ita wuta da ruwa ake kashe ta wa hadhihi tubarradu bisila ita kuma wannan yanke zumunta ana sanya yadda ita ne da sadar da ita قال المؤلف رحمه الله وعن ابي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان سمونا حديث daga ابو عبد الله عمرو بن العاص wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jiharan ghayra sirran yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara ba aboye ba iya fadi inna ala bani fulan laysu bi awliyai kusani lallewa diyan wane bassa daga masoyana ba masoyana bane ba innama waliyallahu wa salihul mu'minin masoyina shine Allah da nagartattun mu'mini wannan su ne masoyana amma dan kasancewa ina da dangane da wani cikin mu dai da wani kuma kafiri ne to babu zancen soyayya akwai dangantaka akwai haƙƙi na dangantaka amma kuma babu zancen soyayya walakin lahum rahimun abulluha bi balaliha sai dai suna da zumunta da ni wanda zan jika ta da ruwan muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wal lafzul bukhari lafzun wannan na imam bukhari wa ana bi ayyub khalid bin zaid al ansari radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu ayyub Khalid dan Zaid mutumin Madina wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna rajulan qala wani sahabi yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna wa yubaidni min annar bani labarin wani aiki wanda zai shigar da ni aljanna wannan ita ce munuha ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna kawai ba neman duniya ba ba wani abu ba su dai abinda zai sanya su aljanna domin suna da yaqinin sun san menene mecece aljanna wa yubaiduni minan nar aikin da zai nisatar da ni daga wuta wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama mazala wanda tsirayen Allah da amincin su kar tabbata a gare shi ce ta'budullaha wala tushrik bihi shay'a abinda zai sanya ka aljanna ne satar da kai da wuta shine ka bautawa Allah madaukaki ba tare da ka hada bautar shi da wani ba wato kaimu salata ka tsaya da sallah wato tuti zakata ka bada zakka in dukiya kana da dukiyar da ta kai ne sabi kuma wanda ake hudda mata zakka watasilu rahima kuma ka sadar da zumunta Annan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ayyuka guda hudu wanda idan mutun ya aikata su to iya da garantin shiga aljanna bautawa Allah ba da shirka ba sai da sallah ba da zakka sadar da zumunta muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa an salman bin amir radiyallahu an an samu wannan hadisi daga salman da amir wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsidaya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi kale ji idza aftara ahadukum falyuftiru ala tamrin idan dayan ku yayi azumi zai sha ruwa to ya sha ruwa da dabino ya fara cin dabino wajen shan ruwan shi fa innahu baraka domin dabino albarka ce kuma subhanallah bincike ya nuna kan cewa dabino iya da dauke da sinadaran da dauya ka samu ne ayyan itace wanda suke da wannan sinadarai wanda suke taimakawa mutum garkuwar jiki da haɓakar da jiki da bada lafiya da karewa daga cututtuka bayan ciki ya wohinta daga dukkan wani abu sai zamanto abin da yake dacewa shine dabino shi yasa ake so yaro idan a aihe shi a mai tahniki tahniki shine kahin ya fara shan nono a tabna dabino dan miyan nan zaki zaki wannan a shafa mushi a dadashi wannan na sa karhin dadashi da lebe yanda zai soso nono da kyau qala wa an salman bin amir radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Salman da Amir wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annin nabi sallallahu alaihi wasallam shine makai ko qala rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi ba bai da shi ba fa innahu baraka nam fa in lam yajid tamran fal ma'u idan mutum bai samu dabinan da zai ci ba ya sha ruwa da shi to ya sha ruwa shi ma ruwan ana so wanda ya zama to baya da garwaye da komi fa'innahu tahurun, domin ruwa mai tsarki tsarki ne ko mai tsarkakaswa ne. Wa qala, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa, sadakar da zaka ba miskini wannan sadaka ce, ta dauki take na sadaka. Wa 'ala dhir-rahimi sintani, idan ka ba da sadaka a wanda kake da zumunta tare da shi, akwai dangantaka tsakaninku, abu biyu ne, sadaqatun wa sila, kenan sadaka ce da sadar da zumunta, kuma wannan shi ta shi ya yi lada. Inda a ce mutane guda biyu talakawa ne matsayinsu guda, wannan dan uwa ne, wannan ba dan uwa bane ba, san samu ka fara da dan uwa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fabda biman ta'um, ka fara da wanda nauyin shi yake kanka, al-aqrab fal-aqrab, wanda yake kusa da dangantaka shi yake cancanta da kyauta ko sadaka daga man da wanda yake nesa. Ala rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan, Imam at-Tirmidhi iftar da wannan hadisi, kuma yace hadisi ne mai kyau, kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda muka gani. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Sahihul Albani fi sahihil Jami, karkashin hadisi na 3858. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala, an samu wannan hadisi daga Abdullah ibn Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su, qala, kuntu kanat tahti imra'atun, a kalkashina akwai wata mace, wa kuntu uhibbuha, matan nan na kasance ina santa, wa kana Umar yakrahuha, shi kuma mahaifina Umar iyakenta baya santa, Allahu a'lam, la'alla bata da kyawun hali ko kuma tabi'a ta mutum, zaka ga wani kawai Allah bai hada jininku da shi. Fa qala li talliqha, Umar radiyallahu anhu mahaifina ya ce min sakata, fa abaitu, sai nake in sake ta, domin shi a tunanin shi haƙƙi na aure na daga wanda ya aure. Fa ata Umar sallallahu radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ya zo wa annabi wanda sai rayan Allah da amincin shi ƙara tabbata gare shi, fa zakara zalika la, ya gaya mai wannan abin da ya wakana Umar iya da mace nace suke ta yake ya sake ta. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, talliqa, Umar ka saki wannan mata, ba mahaifinka yayi umarni da ita ba, sakatta. Qala rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa yuqalu wa qala hadithun hasanun sahih, kuma hadisi ne ingantacce. Ina mutum idan ya ga mahaifin shi suna kyaman mace, suka umarce shi da ya saki, to in zai yi hakuri ya saki shi ne mafi alkhairi a gare shi. Wa ana Abi Dharr wa ana Abi Darda radiyallahu anhu, an samu wannan hadisi daga Abu Darda, sai dai malumai suke cewa in mahaifin ya kasance kamar Umar kuma dan ya kasance kamar Abdullahi dan Umar, to ya aikata. Anan me suke nihi akan nan al'amari na istiqama, gane ko, al'amari na istiqama, domin a yanzu wasu kiyayyar sai ta kasance saboda addini ne ko saboda aqida, nan kaga al'amarin ya sha bamban. A can babu matsala ta aqida, babu ban matsala ta cewa gidan wani akwai matsala tsakanin shi da gidan wani, duk wannan matsala babu ita. Amma yanzu akwai wasu matsaloli wanda za su biyu baya, wanda ba su da alaka da addini, ba su da alaka da shari'a, shi yasa suke cewa to in ka kasance Umar, mahaifi ya kasance kamar Umar, da ya kasance kamar Abdullahi da Umar, to sai ka aikata ta. To amma duk da haka nan mahaifa in dai ba saban Allah bane ba, suka umarci mutum sai musu biyayya, a nan akwai alkhairi a ciki. Wa ana Abi Darda radiyallahu anhu, an samu wannan hadisi daga Abu Darda wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi, anna rajulan atahu, wani mutum ya zo mishi, fa qala, sai ce, inna limra'atun wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, ina da mace ina da wata mace kuma mahaifiyata tana umarni na da in sake ta. Faqala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin sa tabbata gare shi na cewa alwalidu awsatu abwabil janna, mahaifi nan sai zamanto da uwa da uba sun shiga. Mun gane ko wanda ya haifa ana iya cewa walida mahaifiya, amma a ce alwalidu to da uwa da uba sun shiga kenan. Awsatu abwabil janna sune tsatsakin kofa ta aljanna, wanda yake so aljanna ya shiga tsatsakin kofa aljanna to ya zamanto ya biwa mahaifan shi biyayya. Fa in shi'ta fa adi' zalika albab, in kana so lalata wannan kofa ta shiga aljanna ka tozartar da ita. Aw fazhu, ko kuma in kana so ka kiyaye wannan kofa, kina iya mai hannunka mai sanda in kana son ka shiga aljanna sakatta, in kuma baka so ka shiga to ka rike ta. Rahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi, wa qala hadithun hasan sahih, ya ce hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahu al-Albani fi sahih al-Jami', kalkashin hadisi na 7,145. Ina ga lokacin sallah yayi, abinda muka wadi daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sura hadisi biyu ko da hadisi daya kuma lokacin. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hirakal sarki ne na Misra. Na'am. Bature ne. Kuma hijira ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawaga ce ya aika iya kiran shi ya zuwa ya musulunta. Ba sarki Misra, sarki Rum ne ke sanci. Sarki ne na Rum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika tawaga ta sahabbai, akwai a cikin su Abu Sufyan. Iya kiran shi su musulunta. To shine ya tambaye shi, wannan annabin da kuka ce annabi ne, mi da me yake umarnin ku? Sai Abu Sufyan radiyallahu anhu ya gaya mai shi abin da ya faru. Na'am. Assalamu alaikum.